sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na wato hantsin yau Alhamis kenan 17 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Serap mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta shigar da ƙara a kotu domin dakatar da majalisa daga ɗaukan matakin kashe naira biliyan 110 na tallafawa kansu da kuma sayan motocin sulke. A cikin shirin za a kuma ji cewa jihar Borno ta shiga jerin jihohi da aka aika masu bautar ƙasa bayan dakatar da shirin tsawon shekara 12 sakamakon ayyukan Boko Haram a jihar. Muna kuma dauke da shirin da kasa wanda Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Ridwan Mukhtar Abbas zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Ana kyautata zato da fargabar mutuwar 'yanci rana da dama da suka nufi kasar Spain bayan da masu tsaron teku a tsibirin Cabo Verde da ke daura da tekun Atlantika suka ceto mutane 38 cikin wani kwale-kwale da ya taso daga Senegal a Afirka ta Yamma sama da wata guda da ya shige dauke da mutane sama da 100, cewar jami'ai da masu kare maradin 'yanci rana. Ma'aikatar harkokin wajen Senegal ta ce masu tsaron teku a Cabo Verde mai nisan kilomita 620 daga gabar ruwan Afirka ta Yamma ne ya wato da ya ceto a wani kwale-kwale a ranar Talata, inda mutane 38 suka tsira da ransu da dama suka mutu a cikin jirgin. Hukumomi dai ba su tabbatar da yawan bakin hauren da suka rasa ransu ba ko kuma abin da ya haddasa tsaukani wato tsaiko a tafiyar. Iyalai a garin Fasboye da ke kusa da ruwa mai nisan kilomita 145 arewa da Dakar, babban birnin kasar, sun tuntubi kungiyar da ke bayar da agaji ga 'yanci rani masu tsallake kogin Mediterranean zuwa Turai a ranar 20 ga watan Yuli bayan shafe tsawon lokaci suna wangaririya a kan ruwa. A jiya Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Nijar na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar, inda ta buƙaci a tsame ayyukan jin ƙai da rufe kan iyakoki daga takunkumin da aka aza domin kauce ma afkuwar bala'i. Hukumar ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da yake fitar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan jiya, ƙasar ta kiyasta mutanen da ke fuskantar matsalar ƙarancin abinci sama da miliyan 3. Haka kuma mutane sama da miliyan 7 da aka ɗauka a matsayin masu ɗan dama-dama ga matsalar abincin a yanzu lamarin su ka iya ɓaci sakamakon rikicin da ya kunno kai, kamar yadda hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi, inda ta yi misali da bayanan na hukumar abinci ta majalisar. A ranar 26 ga watan Yuli ne dai masu wato wasu dakarun tsaron shugaban ƙasa suka tsare Bazoum mai shekaru 63 a duniya a jiya mulki na 5 da aka yi a ƙasar Nijar tun bayan samun 'yancin kanta daga ƙasar Faransa a shekara ta 1960. Hukumar abincin ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana ci gaba da kai taimakon abinci a cikin Nijar, duk kuwa da rikicin siyasar da ke ci gaba da rarakar ƙasar mai fama da talauci. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa a ci gaba da bibiyar da Washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar Nijar. Sabuwar jakadiyar Amurka a Nijar, Kathleen Gibbon, za ta isa birnin Yamai duk kuwa da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya. Wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ana sa ran isar ta Nijar a wani lokaci cikin mako mai zuwa. A ƙarshen watan jiya ne, jin kaɗan bayan juyin mulkin, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin Kathleen, wadda jami'ar diplomasiya ce a harkokin ƙasashen waje kusan shekara guda da zaɓarta a muƙamin. Mataimaki mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen, Vedant Patel, ya shaida manema labarai cewa ba wani shirin da aka yi na ta miƙa takardunta ga jagororin juyin mulkin, kuma aikin da za ta yi a ofishin jakadancin baya buƙatar hakan. Ya ƙara da cewa za ta tafi can ne domin jagorantar ofishin jakadancin a yanayi mai wahala, domin marawa al'umma Amurkawa da kuma kula da ƙoƙarin da gwamnatin Amurka ke yi a ƙasar. Wani sabon rahoto da kungiyar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna yadda abubuwan nuna bambancin launi da kaskantar da bakar fata ke ci gaba da kare kai na shafukan internet a ƙasar China ba tare da hukumomin ƙasar sun ɗauki wani mataki a kai ba. Kungiyar ta duba ɗaruruwan fayafayen bidiyo da rubuce-rubuce a sanannun shafukan sadarwar zamani a ƙasar, inda ta gano yadda ake yawan nuna baƙaƙen fatar a wulaƙance a shafukan. Kungiyar ta ce da dama daga ababen da ake ɗora a shafukan sadarwa na danganta baƙar fata da birai. Rahoton ya ce wani faifan bidiyo da ya karaɗa ko'ina a kafar sadarwar zamani ta China ya riƙa nuna 'yan Afirka a matsayin matalauta ci ma zaune, inda suke nuna mutanen China waɗanda dama su suka ƙirƙiri manhajar a matsayin attajirai masu samarwa jama'a ayyukan yi, gidaje da kuɗi.
An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amincewar da zaurukan majalisun dokokin Najeriya suka yi na kashe naira biliyan 70 don tallafawa kansu da kuma naira biliyan 40 domin sayan motocin tayar da kura. Wannan ya sa kungiyar Serab mai fafutukar yaki da cin hanci a Najeriya ta shigar da kara a kotu domin dakatar da majalisar da ka daukan wannan matakin. To sai dai 'yan majalisar na cewa hurumin su ne su kashe waɗannan kuɗaɗe. Wakiliyar murya Amurka a birnin Abuja, Madina Dauda, ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kungiyar kare haƙƙoƙin tattalin arziki wato SERAP ta maka shugabannin majalisar dokokin ƙasa da Godswill Akpabio da Tajuddin Abbas a kotu kan abin da ta kira haramtaccen shirin kashe naira biliyan 40 domin sayan motocin silke 465 da kuma naira biliyan 70 a matsayin tallafi wa 'yan majalisar. Ƙarar ta zo ne a daidai lokacin da shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya bayyana wa duniya cewa a kawun majalisar ƙasa magaji Tambuwal ya aika wa 'yan majalisar da alawus na hutu yayin da 'yan Najeriya ke fama da matsanancin talauci. SERAP ta ce ƙididdiga ya nuna cewa mutane miliyan 137 ne ke fama da mummunan rashi da talauci a Najeriya. Saboda haka take so a dakatar da majalisar daga kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe domin ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma haƙƙoƙin bil'adama na duniya. Amma ga ɗan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce waɗannan kuɗaɗe da ake ƙorafi a kai ba kyauta ba ne.
Ni ɗan misali na Najeriya gaba ɗaya, tun da gaba ɗaya in na zo yin aiki na Najeriya gaba ɗaya ita ce mazaɓata. An ce na zo na yi aiki na gabatar da doka. Aikin nan kuma ya shafi gaba ɗaya ɗimbin Najeriya gaba ɗaya. An ce a sayi motar ma bashi a bani, ana cirewa daga cikin albashina wadda kafin na gama majalisar nan shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba ɗaya kafin a ƙyallin tafi.
Shi kuwa gagaraba dan majalisar dattawa Sanata Alin Dume ya ce wannan abu da ake cece ku ce a kai abu ne da aka saba yi a majalisa.
Wannan tsari ba yau aka fara ba, tun da aka kawo gwamnatin demokradiyya tun 1999 ake yin sa. Na tuna kwarai cewa farkon da aka yi na majalisa na 1999 yan majalisa kowanne an saya masa pijo, lokacin akwai pijo 504, su yan majalisa kenan 504 na wakilai, su 504 aka saya musu. Majalisar dattawa kuma an saya musu 505, su kuma aka yi haka. Lokacin da ni na shigo kuma 2003 wato na majalisar wakilai an saya mana, lokacin an fitar da wani mota kuma 307 shi aka raba mana, su kuma senatoci aka saya musu Camry.
To ko SERAP tana da hurumin daukan matakin kai shugabannin majalisar kotu kuwa? Masanin harkokin shari'a mai nasara Umar yayi bayani.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulki ya dora wajibi akan duk wata hukumar ta yaki cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera a gina kai. Saboda haka hukumar SERAP in ta yi wannan abu ta yi daidai, kotu ce za ta iya daidai da hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ta ce eh, 'yan majalisa kun yi daidai ko 'yan majalisa ba ku yi daidai ba. Daga nan daga ƙarshe ta yi furucin da ta gani shine alƙalanci akan wannan magana.
Ba a sa ranar da za a saurari ƙarar ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Laraba, gwamnatin Taliban ta sauke dokacin jam'iyyun siyasa da ke Afghanistan, inda ta bayyana cewa harkar jam'iyyun siyasa ya saba wa tsarin shari'ar Musulunci. Matakin na Taliban ya zo ne bayan kwana guda da bikin zagayowar shekara ta biyu da dawowar shugabannin bisa kan iko a birnin Kabul. Ministan shari'ar gwamnatin Taliban Abdulhakim Shari shi ne ya sanar da matakin soke jam'iyyun siyasar a yayin wani taron manema labarai a Kabul babban birnin kasar. Ya ce babu wani tanadin shari'a da ya ba jam'iyyun siyasa hurumi a kasar. Ya ce ba su da wani amfani ga muradin kasa, kuma kasar ba ta ra'ayinsu, ya faɗa ba tare da wani ƙarin bayani ba. Fiye da manya da ƙananan jam'iyyun siyasa 70 ne ma'aikatar shari'a ta yi wa rajista a ƙasar kafin gwamnatin Taliban ta sake amshe ikon ƙasar da yaƙi ya yi kace-kace da ita shekaru biyu da suka shige. Gwamnatin Taliban da yana ci gaba da shan suka sakamakon tauye haƙƙin jama'a da ƙungiyoyi da tirsasawa masu caccakarta, inda masu goyon bayanta kaɗai ke walwala a ƙasar. Gidan ajiye kayayyakin tarihi na Burtaniya ya faɗa a jiya Laraba cewa an kori wani ma'aikacinta ɗaya bayan da aka sace ko aka ɓatar ko lalata wasu kayayyakin tarihi tun na ƙarni na 15. Gidan ajiye kayan tarihin ya ce ya ba da umarnin gudanar da sake nazarin tsaro da kuma gagarumin aikin nemo kayayyakin da suka ɓace ko kuma aka sace. Kayan da aka sacin sun hada da abin wuya, warwaro da zubuna na zinari, da duwatsu masu daraja, da gilashi na tun kimanin karni na 15 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam zuwa karni na gaba. Mafi yawa kananan abubuwa ne da ke ajiye da aka jima ba a baje kolinsu ba, a cewar gidan tarihin. Abubuwa uku ne yanzu ke da mahimmanci a gare mu. Na farko, mu gano abubuwan da aka sace. Na biyu, mu gano menene in har akwai shi ya kamata a ce da an yi domin hana afkuwar hakan. Na uku shi ne mu yi dukkan mai yiwuwa da ya hada da zuba kuɗi wajen inganta tsaro da ajiye bayanai domin tabbatar da ganin irin hakan bai sake faruwa ba, in ji shugaban gidan tarihin George Osborne. Osborne ya ce wannan lamarin ya sake karfafa mu ne kawai bisa ga sake jaddada tunaninmu da muka faro akan wato gidan na ajiye kayan tarihi.
A gaida Hawwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, jihar Borno ta sake shiga cikin jerin jihohi da aka aika masu yi wa kasa hidima a wannan shekara bayan ta dakatar da shirin tsawon shekaru 12 sakamakon ayyukan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya hada mana rahoto akan haka.
An dakatar da masu yi wa kasa hidima ne da ake kira NYC a jihar Borno tun fiye da shekaru 12 da 'yan watanni sakamakon rigingimun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da ya fara a jihar. Tun a wancan lokaci ne dai aka dinga samun tumbatsan 'yan gudun hijira wanda suka fito daga ƙananan hukumomi a sansanin NYC camp, wanda kuma aka dinga turowa masu yi wa kasa hidima zuwa wasu jihohi na daban, musamman jihohin da ake gani na da dama. An sake maido da waɗannan mutane masu yi wa kasa hidiman daga jihohi daban-daban zuwa garin Maiduguren, da kuma aka sabar masu wani matsugunni daban kafin a kammala wurin sinadarin dandan. Muhammad Adamujiya shi ne coordinator ɗin yiwuwa kasa hidiman na jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa.
Yanzu ya fi dai shekara 12 da watanni lokacin da aka yi orientation a nan.
Wurin gare ya zai man bayani game da dalilin da ya sa ka dage wannan yi ma kasa hidima a wannan shekarun.
Maganan dai rashin tsoro, especially lokacin da maganan Boko Haram ta yi tsanani a Borno, shi ya sa aka dage aikin orientation. Ne a nan aka maida ta wani state saboda a tsare yaran, kuma ya zo lokacin ma an yi kidnapping su yaran cibogiyar da wadatin zai haka nan.
Akwai kan matsaloli da ka fuskanta ne a wannan dakatarwa da aka?
Matsaloli iri-iri da muka fuskanta, mu tashi daga nan Borno mu koma Benue, mu tashi daga nan mu koma Katsina, mu koma Jigawa, mu koma Nasarawa. Aka dai muka dinga yawo dai a ƙasa ana nemo wajen da zai za a samu a yi wannan campaign.
Yanzu kuna da masu na kasa hidima suna su kai nawa?
Yanzu a ƙasa muna da akalla 1,563.
Na gari da akwai a ganin cewa NYC suna da sansanin su wanda ake cewa camp kusan tsawon wannan shekaru 12 baya aiki a rufe wannan camp. Kamar ina ne wannan yara naku za su za a kaddamar da su sai ka fara aiki ma watan kasan?
Yanzu gwamna ya gyara wurin da nake magana, gwamna ya gyara ne na cikin hostels na yaran makarantar Arabic College nan, shi ne aka gyara a yi amfani da shi tukun kafin a je a gyara gyara permanent camp din namu wanda yake kusa da tashin Kano.
Sunana Aisha Bruno Amali
daga ina kike?
Gombe State.
Daga Gombe ko? To gashi za a yi bautan ƙasa ne ko kuma kun fara bautan ƙasa a nan jihar Borno bayan shekaru da aka diba shekaru fiye da 12. Ya kuke ji?
Alhamdulillah gaskiya muna farin ciki saboda mutane da yawa da suke wasu states din suna ga kaman Maiduguri ba zai zaunu ba, suna ga kaman wani filin yaki ne sosai. So suna jin tsoro ma mutane da yawa an ce musu za su zo Maiduguri.
Kamar akwai wani matsaloli ku samu kaga presenta na kaman barazanar tsoro haka?
A baya lokacin da aka fara abun muna makaranta an dan samu matsala dai, amma da tsaro aka zo aka sakawo matakan tsaro gaskiya ba wani matsala. Muna
sunana Yusuf Sadisu Tsangaya.
Na yi
karatu a jami'ar kimiyya da fasaha a tagarin ka a mallakin jihar Kano da take a garin Model.
Kai dan Kano ne?
Ni dan jihar Kano ne.
Da shi ka zo ka fara bautan ƙasa nan jihar Borno, duk da cewa an dauki tsawon lokaci ba yi bautan ƙasa nan ba, kuma wannan karon an fara wannan bautan ƙasa, ya kuke ji ne?
A gaskiya muna cike da farin ciki kwarai da gaske, ba dan komai ba mu kanmu abin yakan taba mu a tafi wancan jihar a abin nan, saboda mu da muke cikin nan muke aikin bautar kasan mu anan, yawanci ahalin mu iyalan mu kenan da suke zauna a wasu guraren kasantuwar suna samun labarin ba a yin training na yan bautar kasa anan Maiduguri. So na yana ba su tunanin kamar wato Maiduguri ba ta da yanayi mai kyau na tsaro, wanda kuma ba haka bane.
Na kuma zan tada wasu yan wa kasar hidima, wasu daga cikin masu yin kasa hidima kenan da ke nan jihar Borno, ki bayyana yanda suke ji game da sake zuwa wannan jiha. Haruna Dawuda-Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To gaida Haruna Dauda da wannan rahoto. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. Dalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga silibin mu da barma da shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Sunana Sulaiman Mumuni Barma. Shirin a wannan mako ya samu bakuncin wani lauya da ke Accra, babban birnin kasar Ghana, Abdulrahman Yusuf, wanda ya samu tawaya a kashin gadon baya lokacin kuruciya, ya dage da neman ilimin zamani da nufin cimma burin rayuwa, wato zama lauya domin taimakawa masu karamin karfi, kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsa da wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi Bako.
Sunana Abdulrahman Babuje Yusuf, ina aiki da tare da Social Welfare Department under Ministry of Gender kenan na Ghana.
Me ka karanta a makaranta?
First degree na di sociology na karanta di psychology. To after wannan na je law school na samu professional certificate in law. Yeah.
Aikin lawyer.
Now aikin lawyer is yeah, wannan certificate is in ka samu wannan certificate kai ka practice law in Ghana.
Wannan darura da kake da shi na musamman an haife ka da shi ne ko da girman ka same shi?
Da girma na saba haife ni da shi ba.
Ina kaman shekara nawa?
Ina kaman shekara 15 16.
Ka girma sosai?
Na girma, na girma. Ya kalli
masu sauraron mu har so su ji ko ta ya kai ka samu wannan matsala ciwo ne ko
dai eh wannan dai wal eh ciwo ne domin not tare shi hospital na jinyan shi gane ko to abin da just start mu jinya ne na gargajiya karshe dai mun zo mun je da shi hospital to kamin mu ce hospital na shi hospital aka ce wai abin yayi too late to abin da ya same ni da according to diagnosis din suka investigation da suka yi suna nuna
ce binciken
da aka yi yeah wai dai wani abu ne da ake ce mai POTS disease
daga ne
POTS disease wai tuberculosis of the spine
abin da wato kashin baya
haka ne
faɗi ne ko dai kawai
haka kaman haka kawai ne ya
faru
kaman shin nan kaman da aka ce tuberculosis ba shi ka faɗi ba ka gane kaman wani abu ne disease ne kawai ya
lokacin kaman kana daji nawa
lokacin ina secondary school ne kaman ina secondary school na fara secondary school kenan ka gane kaman ya na fara secondary school
to sa lokacin da kana makaranta wani kalubale ka fuskanta challenges da wannan abu ya same ka har ka gama secondary ka je university har ka zo ka je makarantar da ake koyan aikin lawyer
challenges din da mutum ke face da shi ne yanda system Africa yake kana cikin wanga situation sometimes movement in ka is so restricted maybe shiga mota for instance zaka ce makaranta zaka je school for instance kana need ka
shi wani
ya kama ka kuma yanda da kake so ka shiga mota kamar da commercial buses for instance situation da nake cikin gaban ya shiga commercial bus ko shi na doki taxi you kuri da yawa da zama dole kuma ka doki taxi nisa in kana cikin wanga situation baka da support financially sometimes is by easy ban
don baka samun taimako
aka samu
daga wani guri
haka ne sannan kuma ka je school kuma yanda gini ya suke ba ramps for wheelchair da nake Lagos in da muke have lectures University of Ghana yana doka na ni kan wheelchair ga shiga lecture room haka ke yin every time so
idan baka samu wanda zai ma wannan baka na samu
alhamdulillah dai mutane dai suna help dan wayin kan da kake da su colleagues in ka friends in ka da kake da su wani yaya idan ka no volunteer help isa in baka samu dai ka wanda zai help ka ba maybe ka ji an shiga class an busy ana state in ka je late ne maybe ka baka samu amma alhamdulillah dai ban face wani matsala there people were ready to taimaka maka matsalan dai shape any every time ana lifting kana wannan kuma sai san back to back sun shi haka na amma yayi kaman da zaka yi shi ka zama dole ne
dan muka dubi shekarunka ka kuma yanayin unguwa da
ba
zaka samu unguwan nan lokacin ilimi dai kudin boko kuma yanda iyayen mu suke wasu dauke shi da muhimmanci haka sosai ba a lokacin da lokacin kuna makaranta to me ya kara ma kwarin gwiwa yasa ka tsaya da ka kai karatu
eh abin da ya kara min karin abin gare
kwarin gwiwa
ya shine aga cewa kuma gaskiya karatu yana da muhimmanci sosai domin ko karatun abin gama Islam karantar da muke zuwa ban mun san kamar karatu na da amfani na da important isa karatu kuma yanda muka tashi muna gani lokacin da ni nake zuwa school secondary school for instance it has always been my goal kama I wanted to be a lawyer I wanted to go to law school
tun kana
tun na zuwa sai da yake na tashi na tafiya na komai because ni na tashi na tun sa abin da nake so yi da rayuwa da nake secondary school I wanted to be a lawyer so da haka yazo kuma shi na samu kuma alhamdulillah family na nan da suka support ni
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakon shirin na kasa lauya mai zaman kansa Abdulrahman Yusuf dake Accra da wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
to madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan shiri kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ridwan Abbas da shirin mu na gaba
an samar da fitullin tituna 20,000 wa babban jihar Accra ministan jihar ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce Majalisar tuntuɓar juna na babban jihar Accra ta nuna cewa ta samu fitullin tituna guda 20,000 waɗanda za a raba kuma a sanya su a ainihin ƙananan hukumomi da ke cikin babban jihar Accra wannan kau domin inganta tsarin fitillo da tsaro ne a cikin jihar. Babu wani horomi da ya nuna cewar bankin kasa wato Bank of Ghana kenan ta rinka gabatar da hotun harkokin ta da'iman ga majalisar dokoki. Jaridar The Chronicle ta rawaito wannan labarin kuma shugaban masu rinjaye sai ce Mensa Bonsu ne ya faɗi haka kuma ya tashi ne domin kare bankin Ghana game da farmaki da marasa rinjaye sun rinka kai mata. Yana mai faɗan cewar babu wata dokar da ta buƙaci yin haka game da abin da shugaban masu rinjayen ya ce ne bankin Ghana babu wani kurumi da ya nuna cewar ta rinka yin rahoto kai tsaye ga majalisar dokoki kowace ranar Allah game da harkokinta. Ita kuma jaridar The Herald wannan labarin ta rawaito ministan harkokin waje ta kore dokar tsaffin jami'an da suka daɗe a ofishin karɓan fasfon ɗin Accra. Jaridar The Herald ta rawaito wannan labarin kuma ta nuna cewar ministan harkokin waje Shelley Yakobo Chwe ta kore jami'an da suka daɗe da kuma wakilan ejensoshi da ke a ofisoshi daban-daban na karɓan fasfo a nan Accra duk ta sallame su. Wannan matakin ya iso ne a matsayin amshi dangane da damuwar da ake nunawa game da harkokin miyagu da cin hanci da aka nuna cewar yana gudana a nan wurin kuma yana shafan mutuncin fasfo ko kuma tsarin karɓan fasfo na anan Ghana. Har yau dai a cikin jaridar The Herald da ka samu wannan labarin John Muhammad ya sake nana ta alkawarinsa na ballo da tattalin arzikin sa'o'i 24 a cikin wani sako na bukin ranar matasa ta duniya na shekara ta 2023. Jaridar ta ce shugaban ko kuma dan takarar shugaban kasa na shekara ta 2024 na jam'iyyar National Democratic Congress NDC John Dramani Mahama ya sake nanata alkawarin taimakawa matasa ya kintsa su da ilimi da kuma kwarewar aiki da ake bukata domin dorewar rayuwar su a gaba tare da bullo da tattalin arzikin sa'o'i 24 a cikin wani jawabi dangane da bokin ranar matasa na duniya na shekara ta 2023. Mr. Hamma ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar da yin amfani da aikin gona tare da samar da tsarin rayuwa mai ƙarfi da kafa gimshikin da ɓullore ilimin fasahan labarai yadda zai bunƙasa cigaban tattalin arzikin ƙasar. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Radwan Muktar Abbas. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ana kyautar da zato da fargabar mutuwar 'yan cirani da dama da suka nufi kasar Spain bayan da masu tsaron teku a tsibirin Cape Verde da ke daura da tekun Atlantika suka ceto mutane 38 cikin wani kwale-kwale da ya taso daga Senegal a Afrika ta Yamma. A jiya Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Nijar na iya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin abinci a ƙasar, inda ta buƙaci a tsami ayyukan jin ƙai da kuma rufe kan iyakoki daga takunkuman da aka aza domin kaucewa afkuwar bala'i. Hukumar ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ko kafin a yi juyin mulkin da yake fadda gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan jiya, ƙasar ta ƙiyasta mutanen da ke fuskantar matsalolin ƙarancin abinci sama da miliyan 3. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa a ci gaba da bibiyar da Washington ke yi kan abin da ke faruwa a ƙasar Nijar. Sabuwar jakadiyar Amurka a Nijar, Catherine Gibson, za ta isa birnin Yamai duk kuwa da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya.
Tamasu sauraro, da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya shirya kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Jonah Cummings. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.